kuɗi, kuɗi Allah ba mu kuɗi mu testify. Kuɗi, kuɗi Allah ba mu kuɗi mu testify.
Sunset.